matakin wasan juwa daya a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wacce ake yi a can kasar Rasha na shekara 2018 inda ajiyar kasar Sweden ta yi wa jirar da kasar Sweden da kwallo daya mai ban tsoki. Colombia kuwa da kasar Ingila sun tashi can jiras daya da daya ne bayan sun shafa minti 120 yayin da aka yi bugun daga kai tsaye na tsaron gida. Ingila ta samu nasara da kwallo 4-3 wanda ya bata damar zuwa zagaye na gaba. Ayyar za ka ji millon kwallaye 140 aka jefa a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya inda aka samu katin gargadi guda 193 an samu jan kati na kora a fili musu da 4. Hurricane na kasar Ingila shine kowa zurara kwallo inda yake da kwallaye 6 sai Lukaku da kasar Belgium mai kwallaye 4. A bayan haka an fita jadawalin gasar rukunin da za a ci gaba da fafatawa a gasar kusa da na ƙarshe inda kasar Uruguay a ranar Juma'a za su fafata da kasar Faransa sai Brazil za su farji gumi ne da kasar Belgium a ranar Asabar kuwa kasar Sweden ne za su fafata da kasar Ingila sai masu mazaukin baki duka za su farji gumi da kasar Croatia. Za mu leƙa ɓangaren sai da cire wa'in wasan ƙwallon ƙafa ta duniya inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta kammala kuma tana kammala shirin tsayen ta dan wasa tana kammala shirin tsayen dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Riyad Mahrez da shekara 27 da haihuwa da kuma dan wasan tsakiya na Napoli da Gingo bisa jimillan kuɗi fan miliyan 108 tana buƙatar surutun kuɗi har fan miliyan 70 da duk kungiyar da take buƙatar sai dan wasan tsakiyar ta William wata kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da Manchester United suke zaurci inda ba a manta ba kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ce dan wasan fan miliyan 50 inda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta yi watsi da kan wannan tayi da aka yi wa dan shekara 24 da haihuwa dan kasar Brazil. Haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta motsa na ganin ta dauko dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Marco Vida wanda Everton take neman sa. Kungiyar kwallon kafa ta Tottenham kuwa tana yunkurin dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta PSG ne mai suna Andre Rabiot dan shekara 23 da haihuwa. Sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Emery yana buƙatar dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Andre Gomez sai dai ita kungiyar ta Barcelona tana buƙatar karɓan fan miliyan 30 ne ga duk mai sha'awar ɗaukar dan wasan mai shekaru 24 da haihuwa. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dan da Liverpool.